This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger za a iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce a shirye yake ya azawa ɓangarorin ƙasar Sudan ta Kudu takunkumi idan ba su ƙaddamar da sabuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya a kacokan ɗinta ba. A wata sanarwar da ya gabatar jiya Juma'a, wakilan kwamitin 15 sun yi kira ga dukkan ɓangarorin Sudan ta Kudu da su mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar nan take. A ranar Alhamis, shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya baiwa rundunar sojan ƙasarsa umarnin da su dakatar da dukkan hare-haren da suke kaiwa. Ya ba da wannan umarnin ne kafin a fara amfani da yarjejeniyar samun zaman lafiya a yau Asabar ɗin nan cikin yardar Allah. A ranar Laraba, shugaba Salva Kiir ya rattabawa yarjejeniyar hannu a Juba mako guda bayan da shugaban 'yan tawaye Riek Machar ya rattabawa yarjejeniyar hannu a birnin Addis Ababa. To amma a lokacin Mr. Kiir ya bayyana ta babarsa a kan yarjejeniyar, al'amarin da ya sa aka yi ta bayyana tsoron cewa kila yarjejeniyar ba za ta kankama ba. Wata sanarwar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar ya nuna damuwa akan duk wata sanarwar da kowane ɓangare na Sudan ta Kudu zai gabatar da za ta nuna rashin aniyar ƙaddamar da yarjejeniyar. Kulla wannan yarjejeniya ta biyo bayan shawarwarin da aka yi wata da watanni ana yi a ƙasar Ethiopia da kuma karya alƙawuran yarjejeniyar ba a baya da ɓangarorin Sudan ta Kudu ɗin suka shayi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce rashin ya ɓaci sosai da jin labarin cewa an gano gawawwakin 'yan gudun hijira 71 cikin wata babban mota a kan wata babban hanya a ƙasar Austria kusa da kan iyakar ƙasar Hungary. Yawancin gawawwakin ta 'yan ƙasar Siriya ne, ciki har da yara waɗanda suke ƙoƙarin arcewa yaƙi da ta'addanci domin inganta rayuwarsu a Turai. Jiya Juma'a, Mr. Ban ya ce yaƙin da ake yi a Siriya ya bayyana a gefen hanya a tsakiyar Turai. Haka kuma Mr. Ban ya yi Allah wade da masu fasa ƙorin mutane da mutane da ke yin smuggle ɗin mutane suna yin watsi da su 'yan gudun hijira ɗin a kan teku suna barin ruwa na cinye su. Ya bayyana tekun Mediterranean a zaman inda ko kuma tarkon mutuwa. Aƙalla mutane uku aka kama bayan da aka gano gawawwakin a ranar Alhamis. 'Yan sanda sun ce sun yi imanin cewa yawancin mutanen da suka mutu sun rasu ne a saboda rashin isasshen iska. Baya ga ganin cewa sun cika alƙawuran da suka ɗauka na baiwa 'yan gudun hijirar da suke arcewa hatsari, kariya da mafaka, Mr. Ban ya ce tilas ƙasashen duniya su ƙara zagi dantse wajen magance rikice-rikice da wasu matsalolin da suke tilastawa mutane arcewa domin ba su da zaɓi. Mr. Ban ya ce kasan yin haka zai sa fiye da 'yan gudun hijira 40,000 da ake samu a kullum yawmin suna ƙaruwa. Yawancin 'yan gudun hijira suna arcewa ne daga ƙasashen Siriya da Iraq da kuma ƙasar Afghanistan. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta ce mayakan Kurdawa sun samu nasarar fatattakar 'yan yakin sa kan ƙungiyar ISIS suka kubutar da wasu ƙauyuka a arewacin Iraq. Sojojin Kurdawa da ake cewa Peshmerga tare da taimakon hare-haren jiragen saman yakin sojojin ƙawance na taron dangi sun kwace wani yanki mai tazarar kilomita mai tamun raba'i daga hannun 'yan yakin sa kan ISIS suka fatattake su daga ƙauyuka guda 7 tun ranar Laraba. Faifan bidiyon da Pentagon ta gabatar a jiya Juma'a ya nuna yadda hare-haren jiragen saman yakin Amurka suka lalata wata motar yaki wato ƴan kungiyar ISIS din a kusa da Tus a arewacin kasar Iraq. Ma'aikatar Pentagon ta ce hare-haren jiragen saman yakin Amurka za su ci gaba da lalata sansanoni da kayayyakin kungiyar ISIS. Yankin Kurdawa mai ƴanci kada ranka da hang da ke yawancin arewacin Iraq ya faɗaɗa tun lokacin da aka kaddamar da yaki akan ƴan kungiyar ta Islamic State. A nan Amurka kuma a jihar Virginia da ke kusa da nan birnin Washington DC an yankewa wani matashi ɗan shekara 17 da haihuwa mai suna Ali Shukri Amin hukuncin ɗaurin shekaru 11 a gidan yari saboda an same shi da laifin kulla makarkashiyar baiwa kungiyar ISIS taimako. Ali Shukri Amin ya amsa laifin da aka yi zargin ya aikata a wata kotun gwamnatin tarayya a watan Yuni na amfani da dandalinsa na Twitter wajen aikawa wakilan kungiyar ISIS da magoya bayansu sakon karfafa gwiwa da shawarwari. Haka kuma ya ce ya taimakawa wani matashi mai suna Reza Nkenjad yin bulaguro zuwa kasar Syria domin shiga cikin kungiyar ISIS. Lawyer gwamnatin Amurka Dana Boynta ta ce hukuncin da aka yankewa wannan matashi a jiya ya nuna cewa duk wanda aka kama da laifin amfani da kafofin sadarwa na yanar gizo wajen nuna goyon baya ga kungiyar ISIS to za a hukunta shi kamar yadda za a hukunta waɗanda suka je suka shiga kungiyar ISIS din. Haka kuma a jiya Juma'a wani alkalin kotun tarayya a jihar Florida ya yankewa wani ɗan ƙasar Kenya mai suna Muhammad Hussein Said hukuncin ɗaurin shekaru 15 a gidan yari domin shi ma an same shi da laifin goyon bayan kungiyoyin 'yan ta'adda guda uku da suka haɗa da kungiyar Al-Qaeda da Al-Nusra Front, kawar kungiyar Al-Qaeda a ƙasar Iraq da kuma kungiyar Al-Shabab ta ƙasar Somalia. A watan Mayu, Muhammad Hussein Said ya amsa laifin cewa ya karɓi kuɗi daga hannun wani da shi ma ake zargi da niyyar aikawa kungiyar Al-Shab, wato Al-Shabab. Haka kuma ya ce ya yi ƙoƙarin ɗauka waɗanda za su kai hare-hare a nan Amurka. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce yarjejeniyar da aka kulla da Iran a kan shirin nukiliyarta za ta toshe mata duk wata kafar da take da shi na ƙera bom ɗin atom. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne a lokacin da yake mai da martani ga damuwar da Yahudawan Amurka suka nuna a kan kulla wannan yarjejeniya. Mr. Obama ya ba da gudunmawa ne ga wani shirin da wasu ƙungiyoyin Yahudawa suka shirya ta gidan talabijin na yanar gizo da suka yi shiri makamancin wannan da Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu da Sakataren Makamashin Amurka Ernest Morris. Shugaba Obama ya ce sun yi watanni suna tattaunawa da gwamnatin Isra'ila a kan yadda za su inganta haɗin kai ta fuskar matakan tsaro da inganta musayar bayanan sirri da kuma yadda za su daƙile tasirin Iran a yankin. Ita dai gwamnatin Isra'ila ba ta goyon bayan yarjejeniyar da za ta hana Iran ɗin ƙera bom ɗin nukiliya domin a sassauta mata takunkumin da ƙasashen yammacin duniya da kuma Amurka suka azamata. Mr. Obama ya ce ko da yake yarjejeniyar ba za ta magance dukkan matsalolinsu da Iran ba, to amma ya fi babu mafillaci da baƙin ɗa. Ya ce sun san cewa gwamnatin Isra'ila ta san da haka. Haka kuma ya ce babu wani ɓangare na yarjejeniyar da zai nuna wato da zai hana su ci gaba da matsin lambar daƙile ayyukan ta'addanci.
Labaran duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a yau ma cikin wannan fili yau muna jin wakoki ne na marigayi mammalon shata ga dimbin gaisuwa ta musamman daga wannan fili na abar ya huce zuwa ga masu sauraron mu CSP wato Chief Superintendent na yan sanda Muhammad Hassan DPO na garin Potiskum a jihar Yobe da iyalansa da fata yana nan lafiya dan bangaisuwa zuwa ga Muktari Inuwa Observer sai Abdulrahman Inuwa da Muhammad Mustafa Big Boss na PHCN a Zaria sai Mustafa Adamu Jajiri tare da Habu Zali na makarantar Card Poly dake Kaduna birnin Gwamna sai Alhaji Muhammad Jajiri da Alhaji Ya'u Yalwa Mamudo Tolman a garin Mamudo dake dabda Potiskum a jihar wato Yobe da fatan kuna nan lafiya dan mun gaisuwa zuwa ga Usman Disa Gadaka sai Usman Mamman Durkwa da Wada Ibrahim sai Sabo Mutari Dambam tare da Nuhu Dangana sai Idi Gambo Ingirim tare da Ishaku Kailu wato Jana sai Abubakar Umar dake Jimeta da Kashim Kacella da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna miƙa dimbin gaisuwa zuwa ga Malam Julius Yambal a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya sai kuma wato Adamu Audu wato Jimagi da iyalansa da fatan yana nan lafiya shi ma haka kuma muna miƙa dimbin gaisuwa zuwa ga Muhammad Gajimi tare da Sama'il Wakili Bodiga dukkan ku da fatan kuna nan lafiya
Alaye
Ga gaisuwa ta musamman zuwa ga wakilin Abdulwahab Muhammad tare da amaryarsa da fatan an yi biki kuma an gama lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Ango Zangina Ahmed da Malama Maryam Umar Bacciji amaryarsa, wato wadda a yau ake ɗaura aurensu a babban masallacin garin Bajoga da misalin karfe 11 na rana. Allah Ubangiji ya sanya alheri a cikin wannan batu. Dan bangai suwa zuwa ga mai sauraronmu, wato Kabir Yahaya Gusau, Airspace Manager na wato babban filin jirgin saman garin Gombe, wanda ya yi wa tattaki har nan ofishinmu a birnin Washington DC muka gaisa. Muna gaida mai ɗakinsa Hajjia Ummul Khairi Kabir Gusau tare da ɗiyarsa Amina Kabir Gusau wadda take karatu a jami'ar Usman Danhodo da ke Sokoto, da kuma ‘ya’yansa Hassan da Usaini, da fatan duk suna nan lafiya, kuma muna masa fatan cewar ya koma gida lafiya. Ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga shugaban kungiyar murayar talaka reshen jihar Zamfara, wato Hafizu Balarabe Gusau tare da mataimakinsa Sa'idu Abbas ɗan Sadau, da fatan kuna nan lafiya. Muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga Yusuf Imam Dauda, wato Chakimo, tare da amaryarsa Usaina a Baucin Yakubu, da fatan an yi biki an gama lafiya. Ɗimbin gaisuwa zuwa ga Muhammad Sabo Turakin Giyaɗe tare da Alhaji Bukar Galla a Maiduguri jihar Borno, sai Nasiru Yusuf birnin Kudu, jami'in yaɗa labarai yankin ƙaramar hukumar Gwaram, da fatan kana da lafiya. Ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Garba Aliyu Jalam, wato ɗan Biram na Jalam a jihar Bauchi, sai Bako FGGC Bauchi, da Alhaji Ado mai Kemis a birnin Kobudu, sai Alhaji Gambo Barau Potiskum, da fatan kana na lafiya tare da iyalanka. Muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa, da Alhaji Baffa Hamma Bajoga Turakin Funakai, sai Alhaji Muhammad Magaji Duwa Shatiman Jama'are, da fatan kuna na lafiya kuma. Ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraronmu Aminu Abdu Baka Noma Sani mai nage tare da Hajiya Halima Kademi a Kanan Dabo, da fatan kuma kuna nan lafiya. Muna mika ɗimbin gaisuwa ta musamman zuwa ga Zakari Salifu, gidan Rumji ɗan Nijar da ke birnin Changsha a can ƙasar China, da fatan kana nan lafiya kai ma. Haka kuma muna mika saƙo na fata alheri ga Ango da amarya, wato Murtala Sa'idu Altifuntuwa, sai amaryarsa Khadija Madumai Akoko, wanda a yau Asabar 29 na ake ɗaura aurensu a gidan Alhaji Ibrahim Mai Akoko bayan First Bank da ke Funtuwar jihar Katsina, da ƙarfe 2:30 na rana. Allah Ubangiji ya sanya alheri a wannan auren.
Nagare malamahe
wa ba kwa adu dandarama.
ku bai barna ba alhaji mai ba shuru dai ya to
da ba ne malan
mai no dai ai wakilin gade alhaji mai bai ai bu ba
da ba ne malan mai
ya ku mu cikin asanda kaduna ya zame bibi o alhaji mai bai ai bu ba
da ba ne
jaburun laga to mayare da waya gara alhaji ma ya bai ai kuma
daga da malam mai
yanzu yana kana muta dabo ya zan kuma jina ya tanda har ya ma ya bai ai kuma
daga da malam mai
dimbin gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga masu sauraron mu DCP Gimba Manu Dumbulwa na hukumar gidajen kurkuku ta Najeriya a Bauchi tare da Ibrahim S. Bello shi ma na hukumar gidajen kurkuku a Gombe jihar Gombe Najeriya sai dimbin gaisuwa zuwa ga Malam Ahijo dake garin Kayinji tare da wato janar mai ritaya Muhammad Barau tare da iyalansa da fatan ka samu lafiya sosai ga dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu wato Abdullahi Musa Sogiji wanda ke kasuwar Barci a Kaduna birnin Gwamna muna gaida mai sauraron mu Anas Saminu Jayen Makira da fatan kana nan lafiya haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Alhaji Murtala Abbas mai shadda Kwantagura mataimakin majin kungiyar murya talaka ta kasa ga dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Adam A Adam Gashu shugaban yan wato Abare Yahuce a jihar Yobe Najeriya haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Yahaya Abubakar Karfi Malum Fashi da Sanayet Yahaya Karfi da fatan kuma kuna nan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga Umar Musa Dambam Layin Zana a Baucin Yakubu tare da Sale Shehu Shahada Dambam sai Yakubu Abdullahi Dambam tare da Alhaya Kasai sai Malam Musa Kwalo da fatan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga Lami da Habiba matan Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri a jihar Niger sai kuma gaisuwar mai sauraron mu Buba mai goro a gashuwan jihar Yobe da fatan kuna nan lafiya
Baba, 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 baba,
Sashin Hausa na murya Amurka na miƙa gaisuwa ta musamman zuwa ga Malam Isa gwamnati Barin Miya sai kallo tare da ƴan majalisar sa unguwar Jaki a Baucin Yakubu sai gaisuwar Adamu Ibrahim Madakin Boy tare da mai jama'a Ibrahim Kafinta tsohon ma'aikacin FGGC Bauchi sai Ladan Sirox C da Bala Makaniki da dukkan sauran ƴan majalisar marigayi dan Azumi Nobody suma unguwar Jaki a Bauchi Yakubu da fatan kuna nan lafiya. Muna miƙa dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Dr. Adamu Isa Wafa a kanan Dabo tare da iyalansa sai gaisuwar Alhaji Musa na Babaldu mai nama gangare a Babaldun jihar Jigawa Najeriya da fatan kai ma kana nan lafiya.
Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu ne yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce a shirye yake azawa bangarorin ƙasar Sudan ta kudu takunkumi idan ba su ƙaddamar da sabo yarjejeniyar samun zaman lafiya a kacokan ɗanta ba. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce ranshi ya ɓaci sosai da ya ji labarin cewa an gano gawawwakin 'yan gudun hijira 71 cikin wata babbar mota akan wata babbar hanya a ƙasar Austria kusa da wato kan iyakar ƙasar Hungary. Yawancin gawawwakin ta 'yan Siriya ne, ciki har da yara waɗanda suke ƙoƙarin acewa yaƙi da ta'addanci domin inganta rayuwarsu a Turai. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta ce mayakan Kurdawa sun samu nasarar fatattakar 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS suka kubutar da wasu ƙauyuka a arewacin Iraq. Sojojin Kurdawa tare da taimakon hare-haren jiragen saman yakin sojojin ƙawance na taron dangi sun kwace wani yanki mai tazarar kilomita mai ta murabba'i daga hannun 'yan yakin sa kan kuma suka fatattake su daga ƙauyuka guda 7 tun ranar Laraba.
Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.